tunda bayan dawowar daliban nan da yan bindiga suka sace a Kuriga da Sokoto ake ta samun ra'ayoyi mabambanta dangane da yadda aka bi aka ceto waɗannan dalibai a cikin taron manema labarai dazu-dazun nan a nan Abuja Daraktan Cibiyar Tattara Bayanai a hedkwatar Rundunar Tsaron Najeriya Major General Edward Buba yayi bayanin dalla-dallan yadda yace sojoji sun kubutar da daliban
The pressure of military action against the terrorists created a significant level of distress both for the terrorists and the children.
Matsin lambar sojoji da ya biyo bayan farmakin sojojin akan ƴan ta'addan yayi tasiri da hakan ya gigita ƴan ta'addan da masu daliban. Kafatanta yadda zaka iya kula da yara 137 a dijin lokacin da ake tsaka da ƙwarin wuta. Mu kuma a wannan lokaci muradinmu baki ɗaya shine ceto waɗannan dalibai. Kuma muka yi amfani da wannan dama muka kubutar da su irin rudewar da yaran suka yi ya baiwa sojoji kyakkyawan yanayin kubutar da daliban da hakan yasa lalle mun fahimci irin yadda muke tunkarar kalubale da kuma yadda zamu shawo kansu
we are dealing with as well as how to best address the situation in a much safer manner
to sai dai kuma a gefe guda masana tsaro da tattara bayanan sirri irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso da ya gudanar da bincike a wannan daji na da ja akan bayanan na sojoji
ya fito da bayanai irin na masu magana irin abinda ake cewa wai dokin mai baki yafi gudu amma magana ta gaskiya ƴan Najeriya musamman kuma ma'abuta ilimin tsaro musamman a waɗannan dazuka iri na ba zan gamsu da cewa waɗannan abubuwa sune dabaru da hikimomin da aka yi domin kubutar da waɗannan yaran ba domin idan sune ai yaran nan a tsakanin dajin munye da dajin koli suke kuma a cikin wannan dajin akwai yaran makarantar jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau akwai kuma dimbin daruruwan waɗanda ake tsare da su a cikin wannan dajin waɗanda wasu sun haura sama da shekara ɗaya a hannun ƴan ta'addan nan shin wace irin dabara aka yi wace aka gaza amfani da ita domin kubutar da yaran jami'ar gwamnatin tarayya ta gusau kuma aka gaza kubutar da yaran makarantar gwamnatin tarayya ta wato ta binnin yawuri kuma aka kasa amfani da wannan dabara a karbo yaran makarantar Chibok anya ya kamata hukumar tsaron Najeriya ta sani cewa akwai ƴan Najeriya muna da hankali kuma mun san ciwon kanmu kuma zamu iya fahimtar wani abu daga cikin zancen shi wanda ya sabawa da gaskiyar abin da ya fada amma muna ƙara jaddadawa da yabawa jami'an tsaron Najeriya musamman sojoji a irin kokari da kwazon da suke yi
ganin dai a baya duk yawancin kubutar da mutane da dakarun Najeriya ke yi akalla ana samun ko dai hasarar rayuka ko kuma jin rauni daga bangarorin mayakan ko kuma na ƴan bindiga dadin tare ma da kwato su bindigogi da sauran kayayyaki to amma wannan karo ba ɗaya kanwar biyu abin da yasa shakku a zukatan mutane da dama biyo bayan jabin na sojoji cewar sun kubutar da su ne bayan barin wuta ko ma dai menene abin farin ciki anan shine an kubutar da daliban Salim Alim Hassan Mainakaina Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.